Idan gitata ta yi kararrawa, bari fuskarki ta zama fahariya. Idan na yi guda gudar kauna, bari fuskarki ta zama fahariya. Yarin ya kyakkyawa gimbiyar mata, sarauniyar soyayya ke ce zuciyata. You're the one in my heart, 'cause you're the one in my soul. You're the one in my spirit, you're the one for me. To mu sha madar soyayya, mu hau dokin kauna. 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 Itata tai kararrawa, bari fuskarki ta zama fahariya. Idan na yi guda gudar kauna, bari fuskarki ta zama fahariya. Yarin ya so beautiful, harkarki so wonderful, kirarki so prettyful. Everything is just so full. I believe in love so real. I believe in what I feel. I believe in you and I. Together we can fly. Life ya ya biyu, koko ya ya uku. Mu zauna tare a cikin aure. Sai mu haife ya ya biyu, koko ya ya uku. Mu zauna tare a cikin aure. Itata ta yi kararrawa, bari fuskarki ta zama fahariya. Idan na yi guda gudar kauna, bari fuskarki ta zama fahariya. Idan gitata ta yi kararrawa, bari fuskarki ta zama fahariya. Idan na yi guda gudar kauna, bari fuskarki ta zama fahariya. Yeah.